sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a Nomad FM da Lal FM Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za a iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi a koda yaushe za ku iya kuma kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 29 ga watan Disamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Safinu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta farko Safinu ba makanan labarai
to dakarun gwamnatin Ukraine da ƴan awaren Ukraine magoya bayan Russia a gabashin kasar sun fara musayar fursunoni a yau Lahadi wani sabon hari da Taliban ta kai Afghanistan yayi sanadin rayukan dakarun gwamnati 17 haka kuma jam'iyya mai mulki a kasar Korea ta Arewa karkashin jagorancin Kim Jong-un ta fara wata gana mai muhimmanci lamarin da ke tabbatar da cewa Pyongyang na shirin daukar kwakwaran mataki akan Amurka
to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun hallaka wani dan sanda tare da kona ofishin su a jamhuriyar Niger haka kuma za ku ji cewa matsalar aika-aika irin na ƴan kwace da ake kira wanchants na cigaba da karuwa a birnin Abuja Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro ke aika mana ta hanyar email amma duk kafin nan sai a gyara zama don ji yadda duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Dakarun gwamnatin Ukraine da ƴan awaren Ukraine magoya bayan Russia a gabashin kasar sun fara musayar fursunoni a yau Lahadi, inda aka kwashi sauran fursunonin da ke daura a tashin hankalin da ya kwashi shekaru 5 zuwa wani wuri da aka sauke su. Wannan musaya da ake yi a wani shinge da ke garin Holivka cikin yankin Donetsk. Ana sa ran ganin Ukraine ta miƙa mayakan ƴan awara 87 su kuma su saki magoya bayan gwamnatin Ukraine 55 yayin da dakarun bangarorin biyu dauke da makamai ke saka ido. An ga ƴan kasar Ukraine maza da mata sanye da kayan fararen hula sun saukar ga motar bus bayan da dakarun ƴan awarin suka miƙa su aka kuma dauke su zuwa wani waje da ke kusa da aka kebe. A cewar ofishin shugaban kasar Ukraine ƴan kasar 25 da aka sake su nan ba daddewa ba za su isa gida. An shirya kammala musayar zuwa yammacin yau Lahadi kuma da alamu za a yaba wa shugaban kasa Vladimir Zelensky a matsayin shaida kan alkawarin da ya na mayar da ƴan kasar da aka kama gida. Wani sabon hari da kungiyar Taliban ta kai Afghanistan yayi sanadin rayukan dakarun gwamnati 17 duk kuwa da an bayar da rahoton kungiyar ƴan bindiga tana cikin yarjejeniyar tsagaita wuta ta wani dan lokaci domin kwashi sojojin waje da ta kulla da Amurka. Cikin dare ƴan bindiga suka kai wa dakarun hari a wani shinge da ke gundumar Bahauddin a kudu maso gabashin lardin Takhar. Mai magana da yawun gwamnatin lardin ya faɗa wa muryar Amurka a yau wato jiya Asabar. Jawad Hariji ya ce shingen yana ƙarƙashin kulawar sojojin da ke mara gwamnati baya lokacin da aka kai harin. Ya ce akalla jami'an tsaro hudu sun samu rauni a arangama da ta faru. Mai magana da yawun kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid a wata sanarwa da ya yi yayin ikirarin harin da aka kai an kashe sojojin gwamnati 21 kuma Taliban bata rasa rai ko da guda ba. Ikirarin da Taliban ke yi wasu lokuta tana ƙarin gishiri ne. Jam'iyya mai mulki a kasar Korea ta Arewa ƙarƙashin jagorancin Kim Jong-un ta fara ganawa mai muhimmanci a cewar ma'aikatar labaran kasar yau Lahadi. Lamarin da ke tabbatar da cewa Pyongyang na shirin ɗaukar kwakwaran mataki akan Amurka. Ana sarin nan da mako mai zuwa Kim zai bayar sanarwar cikakken bayani game da sabon matakin Korea ta Arewa. biyo bayan karewar wa'adin da ta ajiye wa kanta na fitar da matsaya cewa Amurka ta fito da sabuwar shawara game da tattaunawar nukiliya kafin karshen wannan shekara. Rahotannin da kafar yaɗa labaran ƙasar ya fitar akan tattaunawar jami'an Workers Party ya bayyana wasu bayanai da ke nuna inda Koriya Arewa ta nufa. Kamfanin dillancin labaran Koriya na KCNA ya bayyana cewa Koriya na ɗaukar matakin ƙin jinin mulkin mallaka, haka kuma tana shirin kare kanta, amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, masu zanga-zanga a Iraki suka rufe ma'aikatar da ke kudancin kasar, kana suka tilasta yanke wuta a ma'aikatar cikin tashin hankalin da ake yi da ke kawo tsaiko a babban birnin kasar da wasu yankunan kudancin Iraki tun lokacin da al'umma suka fusata a watanni uku da suka gabata, a cewar kafafen yaɗa labarai. Kamfanin dillancin labarin Reuters ya rawaito cewa masu zanga-zangar sun fada cikin ihu suna cewa babu ƙasa babu mai, lamarin da ya tilasta rufe ma'aikatar mai ta Nasiriya da ke samar da ganga 90,000 a duk rana. Kamfanin dillancin labarin ya ambato wata majiyar jami'an tsaro da wasu majiyoyin sashen man suna tabbatar da cewa an rufe ma'aikatar man. Iraki ta fada cikin rudani kusan watanni uku na zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da kuma boran bijirewa tsoma bakin Iran da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane sakamakon ƙarfin tura hukumomi suka yi amfani da shi akan masu zanga-zangar. A ɗaya ɓangaren kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya caccaki ƙasar Iran kan amfani da tashin hankali da kuma katse yanar gizo domin bikin tunawa da waɗanda aka kashe lokacin farautar masu zanga-zangar da aka yi a watan Nuwamba, wadda ƙarin farashin man fetur ya haddasa. Wani saƙo da Pompeo ya kafe ta kafar Twitter na cewa mutanen ƙasar Iran suna da 'yancin tuna da mutum 1,500 da aka kashe lokacin zanga-zangar. Kai tsaye dai, Pompeo ya zargi shugaban Iran Ayatollah Ali Khamenei, wanda shine ke yanke duk wani hukuncin da ya shafi addini ko siyasar ƙasar. A cewar kamfanin dillancin labari na Ilna, an katse yanar gizo ranar Laraba a wasu lardunan ƙasar gabanin taron tunawa da waɗanda suka mutu da aka shirya yi a ranar Alhamis. An bayar da rahotannin kama mutane a wajen makokin da ke Karaj kwanaki 40 kenan bayan kashe masu zanga-zangar da aka yi. Amurka ta faɗi a farkon watan nan cewa hukumomin Iran sun kashe sama da mutum 1,000 a farautar masu zanga-zangar da aka yi a watan Nuwamba. Ita kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International cewa ta yi aƙalla mutum 304 ne aka kashe, aka kuma raunata dubbai a tashin hankalin.
Gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da Jamhuriyar Nijar, inda 'yan bindiga suka kai hari a garin Koma Bango na yankin Tulabari a daren jiya, inda suka hallaka ɗan sanda ɗaya sannan kuma suka ƙona ofishin 'yan sanda. Wakilin sashen Hausa Sulaiman Muni Barma ya aika mana da wannan rahoton.
Kusan awa guda aka shafe ana ɗauki ba daɗi lokacin da 'yan bindigar da ba a san ko suwaye ba suka kai farmaki a ofishin 'yan sandan ƙauyen Koma Bango da ke a kilomita 179 a kudu maso yammacin birnin Yamai, lamarin da ya haifar da asarar rayuka a dukkan ɓangarorin biyu tare da haddasa asarar dukiyoyi, kamar yadda wani mazaunan garin wanda bai so in bayyana sunansa ba ya shaida min a ɗazu da rana.
Ya wajen ventinayar dai sun kusa muna ƙarshe tara na dare, amma kafin a ce ventinayar sankan-sank komai ya yi har ya wuce.
Kusan awa guda kenan, minti 60.
Kusan awa guda kamar minti 60 haka nan sun kai.
Kamar yaya ne abin ya faru?
To, lalle tun kwanakin baya in dalduri mayar muna shi ana ce a yi har tara kwanakin ga wasu mutane sun fara shigo da su ba su nan ga gane da su SK su ɗan gari na. Akwai wani gari can baya kafin ka kai Koma Bango ana kiran su Bura. Akwai wasu tuna can cikin Bura ta jeje, akwai cikin Afaruka, akwai group da ake zan hira da zuna ta wajen ɗin nan. An ka tura wata boka da aka ce wallahi an ga wasu sun ku wuce Rison Biyan Army, an gamsu da mankan masu wannan da wanga makankan ba sojawa na kuma wallahi su tabbatar da virus ne kenan kowa ya hakalai da kansu da mun kashi vocal din nan da attacking da anka yi na shedare duka tsakanin su bai wuce instrument da cement da anka yi attacking ga to lalle fiskan attacking da anka yi dai an kona mota guda shi motan ba ni police wana ba an kashe police guda mai suna Adio an ji mu guda da rimar kuma anka ce ba ga guda ba to ka san wasu suna yi dokan magana ne kaman tabagarin su an kai
kamar shi taji ta ne nimbo
kabala shi kaji ke daina amma kaman police guda da aka she da motan da anka kone su wannan tabbata an yi suna
an ce sun sawa ofishin yan sanda wato komisariya wuta haka ne
wallahi an samu dakin wuta ko ina
ba su taba horaran hula ba lokacin da suka zo kamar ba su taba mutanen gari ba
babu wanda mun kaji da anka taba cikin horaran hula
yanzu a yanzu cikin wani hali ake cikin wani ne ake ana iya cewa hankalin mutane ya fara kwanta
hankalin horan mutane sun fara kwanta in ba haka nan ma ji da dare duka son tun zanci na reality ke kap ko ina babu ne ita suwaciya sai da sai ga ma ko su kina su ba su bude ba tunda sun yi tsoro garin ma tun kashi ga ma kasa wallahi ko wani abu da ya faru
kamar yanzu an samu karin jami'an tsaro an kara kawo ranfon
ne nan an kawo tunda shi ma ka hana ce Ventura jar sankanta wani abu ma rigin sama ya zo ya kama hafin capture ya wuce
bayan an kare abu
kun da ya kamata a zo wajen Vendezer sai wajen zero era kace sun kaso
gwamnatin yankin Tilaberi Tijani Ibrahim Kacalla ya tabbatar mun da faruwar wannan al'amari sannan ya gaskanta labarin rasuwar dan sanda guda wani guda ya ji rauni tare da kona ofishin yan sandan na Koma Bangu haka kuma an halaka dan bindiga guda ya zuwa yanzu an bi sawun waɗannan mahara domin cafko su inji shi garin Koma Bangu na gundumar Tera mai makwabtaka da garuruwan iyakar Burkina Faso ya yi fice ne a wannan yanki kasancewarsa mai mahakar zinaren gargajiya abin da ya sa mutane daga ciki da wajen Niger ke kwarara don zuwa neman arziki kore yake kawo yanzu ba wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari wasu yan kasa na alakanta abin da ayyukan ta'addancin da ake fama da shi a kasashen Mali, Niger da Burkina Faso Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma sai babban birnin Abuja inda matsalar aika-aika irin na yan kwace da ake kira one chance ke ci gaba da karuwa ga wakilinmu Hassan Maina kaina ya hado mana wannan rahoton
matsalar bata gari da aka fi sani da yan one chance a nan birnin Abuja na ci gaba da haddasa tsoro a zukatan jama'a duba da yadda ake samun karuwar wadanda ke tafka wannan aika-aika su dai waɗannan miyagu wani lokacin na yin basaja a matsayin yan tasi yayin da ka hawo motar su ko dai su tsaya a cikin daji ko kuma su shiga wani lungun da ba a kai kunmu da yawa cikin sa su yi wa mutum ta tas wani lokaci kuma sukan kai hari ne ga hatta waɗanda ke tafiya ƙasa ko kuma waɗanda suke jiran motoci
sunana Bilyamin Musa na fada cikin wannan tarkon nan saboda zan ce kusan bai dade ba da a lokacin da na je na siyo waya kenan na fito akan cewa zan shigo gun aiki so waya sabuwa ce ma a kwali a lokacin da karamar waya ta daga Mararaba zuwa Kobo kenan so da na tsallako hanyar sai daidai na samu wata karamar mota mutane biyu na samu a baya sai mutum daya a gaba sai kuma driver din bamu kai ma Kuboko ba sai can sai suka ciro bindiga sai suka nuna man so a lokacin sai na ciro shi na duko waya na da shi da karamar wayar din da kuma suka request suka tambayin shin ina ATM dina suka sacin dina har da ma ɗan karamar jakata da yake hannuna so bayan nan sai suka ce to bari su faka su sauke ni suna sauke ni suka ce wai ni hozila ne inje ine ma so a lokacin shine na tare wani mota ya taimaka mu shine ban ya dan taimaka mu zuwa cikin gari har na shigo gun aiki
sunana Iklima Muktar zamu tafi gida so sai muka manta mu daga glass din motar mu da yake mun san dai irin abubuwan da ke faruwa a cikin garin dai ranan dai kawai dai mun shafa ba mu tuna mu daga wannan din ba glass din ba ta daidai federal secretariat da ke Abuja akwai dan daji haka da ke gefen titi daidai gurin mun dan yi wato slow da motar mu haka kawai sai muka ji wayan na hannuna ina dan danna danne sai kawai muka ji an ja wannan din wayan hannuna kafin mu ce komai ya ruga cikin jeji, amma dai na gode wa Allah bai zo da wani makani ba ko wani abu. Don wani lokaci sukan zo da makani in kai kokarin ka hana su, sai su nemi su cakka maka a hannu ko a wuya. Yakan yi sanadiyar mutuwar mutum lokaci ko ka samu rauni sosai.
So ya zaki bayyana sha'anin tsaro anan cikin babban birnin tarayyar Najeriya?
Eh to wai Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ce, amma muna tsammanin za a samu tsaro ko ta ina, amma sai aka samu akasin haka. Duk inda kake a cikin garin nan dole sai kai hattara, ko da a cikin gidan naka ne ma. Idan dare yayi da misalin karfe 5 zuwa wani lokacin ma tsakan rana ma suka yi maka operation.
A ba dai matakan da commissioner ɗan sandan birnin Abuja CP Balachiro mai dauka ya yi tasiri sosai wurin tabbatar da cikakken tsaro a birnin. Na sake tambayar CP Balachiro man ko yanzu wani karin matakai yake dauka domin dawo da walwala ga mazauna birnin.
Kuraren da kuke cewa ana ko kwatan waya ko an taba kwatan waya a wurin, muna tabbatawa cewa mun kawo yan sanda mun ajiye a wurin, idan ya taba faruwa kar ya sake faruwa. Banda wannan akwai motoci, akwai yan sandan kafa, akwai yan sandan ciki da na waje, duk suna nan mun zuzzuba su. Amma ba za ka iya ka ce 100% ba za a yi laifi ba, amma muna iya cikin kokarinmu za mu ci gaba da yi kuma mu tabbatar cewa mun karra bata gari daga cikin birnin tarayya. Ba za mu yi musu da wasa ba, ba ma yi musu da wasa.
CP Balachiro ma commissioner ɗan sandan birnin Abuja Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina, masu saurare kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 10:17 na safe. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Yau ma kamar makon da ya gabata, za mu bitar wasu shirye-shirye da muka kawo muku a cikin wannan shekara da muke yin ban kwana da ita ta 2019. Idan kuna biye da shirin, a watan Yuni mun kawo muku tattaunawa ta musamman da General Muhammadu Buba Marwa mai Murabus, shugaban kwamitin da shugaban Najeriya ya nada, domin ya ba da shawarwari akan yadda za a magance matsalar shan miyagun kwayoyi, inda ya fara da bayyana irin abubuwan da kwamitin nasu ya fara.
Na farko abin da muka yi da muka fara aiki, muka nemi rihoto-rihoto, wato rihontannin irin kwamiti-kwamitin da suka zauna a baya game da wannan lamarin. Sannan muka gayyaci sanannu experts kenan, su Psychiatrists Association da Pharmacists Association na kasa da shawaransu makamantansu, haka duk an zama da su a nan. Kuma mun ziyarci shugaban NDLEA, shugaban NAFDA, shugaban custom, shugaban 'yan sanda, su ne kamar enforcement agencies wanda za su tilasa hana wannan abun, kuma a kama masu yi a hukunta su. To duk mun zauna da su, mun yi wannan a nan. Sannan muka shiga jihohi, kuma duk jihar da muka shiga za mu nemi karamin hukuma daya, ita ma mu zauna da ita, da mutanen shi, da kuma kaman kauyuka haka. Za mu ga to kunan naku gari ta yaya kuke fama da wannan lamarin, wani hanya kuka bi, kuna samun nasara ko babu, sai mu yi wannan tattaunawa da su, mu kuma mu nuna musu mafita. Suna ba da shawara, kuma ba za a rasa tsintan wani abu ba a cikin maganar da muke tare da su. To duk wannan daga baya za mu zo mu hada report mu mika ma shugaban kasa.
To a garin binciken naku, kun gano inda waɗannan ƙwayoyin ke fitowa su shigo cikin ƙasa Najeriya?
Yanzu a Najeriya masu shan kwaya sun kai 1,015,000 masu sha, amma ba wai su ne wato kamar addicts ba, ba lalle-lalle addicts ba ne, addicts din miliyan uku ne. To ciki abubuwan da ake sha wajen miliyan goma sha biyar, to miliyan goma suna shan cannabis wato wiwi, sun shan miliyan biyar shi ne aka raba su tramadol su codeine da wa'annan. To wasu daga cikin wa'annan kwayoyin ana kasu daga kasashen waje ne, wasu kuma kaman cannabis ai a nan kasan ake shuka su, ai amfani da su. So duk wannan muna sanar da su. Nam committee mun je port na wato inda jiragen ruwa suke isowa a Lagos, mun je airport na Lagos da na Kano da na nan Abuja, kuma mun je sarari ma iyakan wato tsakanin mu da Niger mu ga yadda wasu suke shigowa da wannan miyagun kwayoyin. To duk mun bi wannan, kuma abin da ya rage shi ne a tabbatar da yadda za a sa wata hukuma musamman wanda za ta tono asiri masu shigo da wannan kayayyakin.
Haka kuma a cikin dai shekarar da muke ban kwana da ita, mun kawo muku hira da shirin ya yi da shugaban hukumar yaƙi da miyagun kwayoyi ta jihar Kano, Dr. Ibrahim Abdul, inda ya bayyana irin kokarin da hukumarsa take yi na yaƙi da miyagun kwayoyi a jihar.
Yana ruba da yamma na 2016 in kai maganar maganin tari nan lokacin ai da yawa nan garin. Yanzu maganin tari mai kodin ka ganshi ma aiki ne. A lokacin nan kaga ai mun kama wajen 18 aka kama ko a lokacin nan duk an kira ku kuma wanda yake ya kai wajen kashi wajen 62. Sai da 2017 kuma sai abun ya ragu ya koma 3.9 wanda ya kai wajen adadin abun nan wajen 17 percentage 17. To me ya faru lokacin da gwamnati tace ta hana sayar da maganin tari mai kodin a 2018, sai abin ya sauko kasa ya koma wa kamun ma da muka yi 1.8. Sai daga watan Janairu zuwa yanzu ba maganan ton ake yi ba, maganan kilogram 5.9 kawai aka kama, wanda shi ne 0.02 kaɗai aka kama. Kaga yana raguwa, that is wannan na maganin tari da kodin. Tramadol ma haka.
To wannan ya samu ne saboda watakila wancan gangami kamar yadda na faɗa, da kuma irin sintirin jami'an ku suke yi na dakile to amali da waɗannan ababe?
Eh, da sintirin da aka yi, da kuma wayar da kan mutane, sannan kuma da bodoji da airport da wajajen jiragen ruwa, duka an tarwa wayannan wajajen, an hana shigowa da sinadaran da ake amfani da su na yin wayannan magungunan. Sannan su mahukumar NAFDA gaba ɗaya sun dina ma ba da lasisi ma kowa ne ya shigo da wannan sinadarin, sai waɗanda aka tabbatar cewa za a amfani da su a asibiti. Shi yasa abubuwan su karbo.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a wannan shirin namu. Kafin mu sallama da ku, zan yi amfani da wannan dama na taya daukacin al'ummar duniya barka da sabuwar shekarar 2020 da zamu shiga. Muna mika godiya ta musamman ga abokanan aiki na da dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirye-shiryen da muka kawo muku a wannan shekara da muke ban kwana da ita ta 2019. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammad Hafiz Baban lake muku sallama daga nan birnin Washington DC. Sai mun haɗu a cikin wani sabon shirin a sabuwar shekarar 2020.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Aliyu Usman Takalafiya da Sani ne Lange-Lange da ɗan Asabe ne Fata tare da Hamza Galadima, inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. To mu dai addu'armu ita ce game da matakin tsige shugaba Donald Trump da Majalisar Wakilan Amurka ta ɗauka. Muna fatan Allah ya sa ita ma Majalisar Dattawan Amurka ta ɗauki makamancin matakin na tsige shugaba Donald Trump. Ga kuma saƙo daga Namairu Umar Makera, shi kuma ya ce salam VOA Hausa. Ku ba mu dama mu yaba wa sojojin kasar mu Nigeria game da samun nasarar dakile wasu harhare da mayakan Boko Haram suka kai wa wurare da dama a jihohin Arewa maso gabashin Nigeria. Da fatan Allah ya kara ba su ikon kawar mana da duk wasu ƴan ta'adda dake addabar kasar mu Nigeria. Amin. Sai kuma ga sako daga Mansur Almugumel. Shi kuma yace fatan alheri gare ku muryar Amurka. Dan Allah ku bani izini na yaba wa gwamnatin jihata ta Jigawa gani yadda ya cikawa ma'aikatan jihar alƙawarin da ya dauka na biyan sa sabon ƙarin albashi a wannan wata na Disamba. Da fatan Allah ya saka masa da mafificin alheri. Amin. Sai kuma mun samu sako daga Murtala Bala har Kadurmi garki Abuja tare da Ibrahim Musa wada barikin Ladi da kuma Abdul Muttalib Mande Magariya da Awwal Mai Dabino Durmi. Su kuma suka ce salam muryar Amurka, a yau zamu yi amfani da wannan dama ne wajen mika sakon jinjinawa ga daukacin jami'an tsaro na soja da ƴan sanda na yankin birnin tarayyar Najeriya bisa namijin kokarin da suka yi wajen kashe da kama ƴan fashi a wani banki. Allah ya ƙara basira su kuma masu aikatawa. Allah ya shirye su idan masu shiryewa ne. Mun kuma samu sako daga Aliyu Usman Takalafiya da Sani Mai Lange-Lange da kuma Dan Asabe Mai Fata. Su kuma suka ce salam muryar Amurka, bindigewar da wani jami'in rundunar ƴan sandar birnin tarayyar Abuja ya yi wa abokanan aikinsa biyu har lahira, daga ƙarshe kuma ya bindige kansa. Hakan na nuna mana cewa akwai buƙatar hukumomin tsaron ƙasar mu a matsayin jami'an tsaro. Daga ƙarshe kuma sai sakon Usman Kasim Kiringim tare da Umar Mamadu Kiringim da kuma Hassan Jambulo Kiringim, inda su kuma suka ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, da fatan ma'aikatan ku suna cikin ƙoshin lafiya. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu tofa albarkacin bakin mu kan sabon kuɗin da ake shirin amfani da shi a ƙasashen yammacin Afirka, wato renan Faransa. Muna addu'ar Allah ya sa talakawan wannan ƙasashe su gani a ƙasa. Amin summa amin. Mun gode VOA Hausa. To madalla, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Madalla, kafin mu kammala shirin,
kan jama'u cuta mai cutarwa,
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 masu sauraro na albishirin ku zo.
To madalla, kafin mu kammala shirin gasar fili ya dawo da takaitattun labarai.
Dakarun gwamnatin Ukraine da 'yan awarin Ukraine magoya bayan Rasha a gabashin kasar sun fara musayar fursunoni a yau Lahadi, inda aka kwashi sauran fursunonin da ke daure a tashin hankalin da ya kashe, wato ya kwashi shekaru biyar zuwa wani wuri da aka sake su. Wannan musayar da ake yi a wani shinge da ke garin Holivka cikin yankin Donetsk. Ana sa ran ganin Ukraine ta miƙa mayakan 'yan awara 87 su kuma su saki magoya bayan gwamnatin Ukraine 55, yayin da dakarun ɓangarorin biyu dauke da makamai ke saka ido. Wani sabon hari Taliban ta kai Afghanistan ya yi sanadin rayukan dakarun gwamnati 17, duk kuwa da an bayar da rahoton kungiyar 'yan bindigar tana cikin yarjejeniyar ya tsagaita wuta ta wani ɗan lokaci domin kwashe sojojin waje da takulla da Amurka. Cikin dare 'yan bindigar suka kai wa dakarun hari a wani shinge da ke gundumar Bahaudin a kudu maso gabashin lardin Takhar, mai magana da yawun gwamnatin lardin ya faɗa wa muryar Amurka a jiya Asabar. Jam'iyya mai mulki a ƙasar Koriya ta Arewa ƙarƙashin jagorancin Kim Jong-un ta fara wata gana mai muhimmanci a cewar ma'aikatar labaran ƙasar yau Lahadi, lamarin da ke tabbatar da cewa Pyongyang na niyyar shirin ɗaukar ƙwaƙƙwaran mataki akan Amurka.
Masu sauraro, baki daya a abin da ya sa waka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobin Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya taya gabatar da shirin, da Leonard Sahilu da ya hada shirin, sai kuma injiniyan namu na yau wato zanga-zanga wanda aka fi sani Voitech. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.